Tafiata in Samaka Marka. Oh, yeah, Yesu in Samaka Marka. Aikina in Samaka Marka. Achudanyata in Samaka Marka. Al Amurana in Samaka Marka. Oh, yeah, Yesu in Samaka Marka. In Samaka Marka. Samaka marka, in kampus karka, in samaka marka, in samaka marka, in kampus karka, in samaka marka, in samaka marka, in kampus karka. Hey, we bless you, Jesus. Yeah. Muradina in Samaka Marka Jinkarkana Keso Ya Yesu
in Sanka
in Gamu Kinka. Oh Ya Yesu, Oh Ya Yesu, Oh Ya Yesu in Samaka Marka. Oh Ya Yesu, Oh Ya Yesu, Oh Ya Yesu in Samaka Marka. Masoyina, machaytuna, ubangi